friends or get house songs.
I love you, Kenya Jesu. I said to you, Kenya Jeburi Angani. Buri Sangani. Nakase Yungwari. Baby, na Kenya Jebi. Baby, na Kenya Jesu, yeah. Domini bana som pishinki bana som mezanare ke bani da puri ko waya ganki sone yailahani asheke wai bacha manandani abanzani na kitabubi ashe wai keki zaneni kema kisanda naso kimine ya saki chutari dani kumasamni bana zanare kitu abinda kike igare. Kecho me ya udara, madama suinda mpara. Idaka nabi daridamua, kaso machalu kuyosha kuwa. Kumakabate du ya gida, masayang apoki ya rayuwa. Tugu bazata mantaka, takakari tashareka. Tamante kyote tawarka, akarita bata kishanka. Wenang aibu tilichini. Ramuchi ne basuganiwa mata basuganiwa deyo wensu basuganiwa ni dai baba anai ba bacin mutunci ba bazo kanane ba deyo wanku ba kuraniya kudin iyaye ne ya kamata ku yi ganewa kuma ku mutane ne. Mata abin aluna maza muna da yar damuwa gare ku to muke damuwa mama so ace babu ku mata abokan rayuwa abin aduba ne layi ba na kishi ba abin nasima kai damuwa domin da kare ne ke rayuwa da sila ta kauna rikice na mai da ke kamar yar uwa kuma bazana cuce ki ba bazana so na kare ki ba.